الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهوا مسكلا رسولهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي هدوا أتكيش رمونا أفارو رغتوشي إن مكي للتافن أرغونا هدي kuma kamar yadda muka sha bayani wannan karatun na masu farawa ne, da kuma muna bayanin hadisan yadda kowa zai fahimce su ne, ba muna zurfafawa cikin wasu bayanai ba wanda suka shafi wasu keɓantaccen mutane. Kuma wannan karatun asali ne don Facebook, asali ne don mutanen da ke Facebook, don mutanen da ke Facebook su gani su fa'idanta. Amma bai hana kila nan gaba a sashi a gidan wani gidan talabijin ko gidan rediyo. Wannan shi ne shiri na bakwai. Jiya a shiri na takwas mun tsaya hadisi na tara, yau kuma za mu tashi hadisi na goma. Imamu Nawawi ya ce al-hadithul ashir, hadisi na goma. An Abi Hurairata radiyallahu anhu qala, kun ga nan ya ambaci Abu Huraira. Jiya kuma ya ce an Abi Huraira Abdurrahman bin Sakhr, sai da ya faɗi sunan shi ya faɗi alkunyar shi. Yanzu kuma ya tsaya shi Abu Huraira, sauran mutane kamar Sayyidina Umar da ya faɗi cewa an Abi Hafsin Umar bin Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, amma da ya dawo sai ce an Umar, don shi ya fi shahara da Umar. Shi kuma Abu Huraira ya fi shahara da alkunya ta yi, wato wani mutum ya fi shahara da suna, ana ce mai baban wani amma dai suna ne aka fi sani, kamar shi Sayyidina Umar. Ana ce mai Abu Hafsin amma ya shahara da Umar, kowa ya san shi da Umar. Shi kuma Abu Huraira ya shahara da alkunya ta yi, Abu Huraira baban ƴar ƙaramin Musa, amma ya fi shahara da wannan akan suna ne, amma suna ne Abdurrahman bin Sakhr. Don haka zai yi wani ya shahara da alkunya hatta janyi, kamar Abubakar ma, Abubakar Siddiq mun faɗi suna ne Abdullahi bin Abi Quhafa, amma in ka ce Abdullahi babu wanda ya san Abdullahi da kake magana, amma da ka ce Abubakar Siddiq kowa ya san shi. Don haka cikin mutane akwai wanda sun fi shahara da sunan su, kamar Sayyidina Umar, kamar Sayyidina Uthman, kamar Sayyidina Ali bin Abi Talib. Akwai da suka fi shahara da alkunyar su, kamar Abubakar, kamar Abu Huraira, Allah ya kara musu yadda duka. Yace an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, yace Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, Allah tsarkakakke ne, baya karɓar komai sai tsarkakakken abu. Kamar yadda saba zan fassara ta kwana sannan inda wa in yi bayani. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, كما للي الله يا أمتي مؤمني دا أبن دي أمتي من ذني, الله يا أمتي مؤمني دا أبن دي أمتي من ذني. فقال تعالى سي الله يتشي قبيدا من ذني, يتشي يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا, يا كو من ذني كتيدا قتاوا وان أبوه حلس أبوه عند أكا حلس تا سننكو يأيتم قري. وقال تعالى سي الله يتشي قبيدا مؤمن نيسو, كما يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم, يا كوي أنا بكر إيماني كتير الجكاوى وان أبوان نمك هل أرد تأكل السو وتكمل إذا الله أمشي من زنين سوتي حلاس حك الله أمشي مؤمن ما سوتي حلاس. ثم ذكر الرجل فنا النبي أم بشوري متون يطيل السفر ميدوب والتفيا أشأث أكبر ميجزوغ كي ميقرار كفافو. In mun tuna hadisin Sayyidina Umar, mun yi magana mutumin da ya yi doguwar tahiyya ya zo babu wanda ya san shi a unguwa, amma zan mamaki ga kai ne baki kirin, gashi ne baki kirin, sannan tufafi ne fari fas. Wannan ba siffar mai tafiya ba ce, amma wa gaga mai tafiya na kwarai. Don wancan sai mun gana shi mala'ika Jibrilu ne, za ka ba doguwar tahiyya ya yi ba, kawai kullowa ya zo na shi ya zo da wannan siffa kammalalla. Amma wannan da yake mutum ne ya yi doguwar tafiya, sun mazakar rajula ya tilu safara sai zan ash'asa. Ash'asa mai gizo ga kai, akbara mai kura ga kafafu, ya muddu ya dai shi ila sama'i, yana daga hannuwa ne zuwa sama, ya rabbi ya rabbi, yana ta addu'a yana cewa ya rabbi ya rabbi. Wa mat'amuhu haramun, amma abinci ne da ya ci haramun ne. Wa mashrabuhu haramun, abin da ya sha haramun ne. Wa malbasuhu haramun, tufafin da ya sa haramun ne. Wa guzziya bil haram, an ciyar da shi, an rene shi da haramun. Fa anna yustajabu lahu, ta yaya za a an samu mai wa'ibin irin wannan halin? Rawahu muslim ya ruwaito shi. Dai wannan hadisi abin da yake koya muna muhimmancin cin tsarkakakkun abubuwa, abubuwa kyawawa tsarkakakku sun kasu kashi biyu. na farko wanda Allah ya halasta a ci cikin su shine halal sabanin wanda Allah ya haranta sune dadada sune kyawawa misali Allah ya halasta a ci nama akuya Allah ya halasta a ci nama rago Allah ya halasta a ci nama saniya Allah ya halasta a sha nunu Allah ya halasta a sha madara wana ce musu tayyibat abubuwa kyawawa dadada wanda Allah ya halasta a gefen su kuma sabanin su akwai wanda yake khabisat wanda Allah ya haranta kamar cin naman alade cin naman jaki shan jini shan giya wanda su kansu Allah ya haranta su don haka yanzu dadada abubuwa nace sun kasu kashe su akwai wanda su kyawawan abubuwa ne don Allah ya halasta su na biyu akwai kyawawan abubuwa don an sai su da kudin halal mutum yasa kudi na haramun ya sai nama akuya ko naman cinkiya naman ba tsayib bane yanzu da asalin naman cinkiya tsayib ne to amma saboda an sa kudi haramu an sai shi ya tashi da zama na kwarai ya tashi zama tsarkakakken abu ya koma abu mara kyau ya koma haramu a ci naman akuya ne ba saboda kudi haramu aka saye zaka shi ma haramun ne ba dadada abubuwa zaka dadada abubuwa kala biyu ne da wanda Allah ya halasta domin asalin su halal ne kamar da muka yi magana abubuwa abinci wanda yake halal ne sabanin su abubuwa abinci wanda yake haramun ne shan jini shan giya cin matacce mushin abincin alkhinjir cin jaki cin alade sannan gefe ɗaya kuma abubuwan da aka nemi kuɗin halal aka sayi daga ko abinci Allah ya halasta shi aka sa kuɗin haramun aka saye shi ma ya koma mummunan abu baka abinci ko da kudin halal aka sai in wanda Allah ya haranta ne shi ma ya zan khabith ba tsayib bane baka da mutum zai wahala yayi kayan baro yayi jako ya samu kudi na halal sai ya sai giya da su to sunan wannan giya khabith ba dadada abu ba kyawawa abu ba ce mummunan abu ce duk da kudin halal ne to yanzu mutum zai je ya sato kudi sai ya zo ya sai naman tinkiya ko akuya ko rago shi ma khabith ne saboda kudin da ya samu na haramun ne ko kuma abincin da ya sai na haramun ne amma mutum ya samu kudin halal yanzu ya sai abincin halal ya ci wanda Allah ya halasta so wannan abin kwarai ne kuma wannan shi hadisin ke koya mana kuma shi yake sa an sha addu'an mutum baka wanda ya je wahala ya yi zufa ya samu kudin halal yanzu ya sai giya ya sha in yayi addu'a tana hana an sha addu'ar shi ya je yayi zufa ya samu kudi yanzu ya sai naman mushe ya ci yanzu ya sai naman jaki ya ci yanzu ya sai giya ya sha amma da kudin ne na halal suna hana an sha addu'ar shi haka wanda ya je ya sa kudin haramun ya samu kudin haramun sai yanzu sai naman akuya ko naman rago ko ya sai fura ko nono ya sha shi ma yana hana an sha addu'ar shi domin ana dibin wannan kudin da ya samu wancan kuma ana dibin abin da ya sayi da kudin don haka sai ka samu kudin halal ka sai kuma abinci na halal sai a ce to wannan shine abin da annabi ke cewa inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba baka yanzu zan koma fassara hadisi mun ji abin da hadisin ke koya muna ana bi Hurairah ta yanzu kowa ya san menene an ce abiwa ne kowa ya san wannan ce ma alkunya radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inna allaha tayyibun allah tsarkakakke ne baka yana cikin sunaye allah at-tayyib ina aka samu daga wannan hadisin inna allaha tayyibun baka cikin sunaye allah ana samu tun abdut-tayyib bawan at-tayyib at-tayyib sunana cikin sunayen Allah inna allaha tayyibun dama ba a samu sunayen Allah sai cikin qur'ani ko hadisi ingantaccu ba mu iya ba Allah wani suna da muke gani da kyawu mu ce mu rada ma Allah wannan sunan baya halarta sunayen Allah tawqifiya ne wata ana tsayawa ne ga abinda Allah ya bada labari ko annabi ne ya bada labari inna allaha tayyibun Allah tsarkakakke ne la yaqbalu illa tayyiban Allah baya karba sai tsarkakakke daka ko sadaka zakai baka sato kudin haramun ka zo kai sadaka da su wani mutum sai ya je sato kwai yana wata mata tana sai da kwai ya je sata sai ya fice shi wani malami ya gare sai ya bi shi ina tsammani ana ambato Abu Hanifa ne sai ya bi shi ya ce mai bawan Allah nan ka ji tsoron Allah ya zaka je ka sato wannan kwangana fa naga sato shi kai ga wata mata cikin kasuwa sai ce kai baka san abin da nake ba ai kasuwanci nake da Allah ina zuwa ne in sato wannan kwan sai in je in bada shi sadaka kaga in ni sato zunubi ɗaya garan in ni sadaka lada goma sai a cire cikin wancan lada ta goma a cire guda kaga na ci ribar lada kaga ai kasuwanci ne nake da Allah sai Abu Hanifa ya ce amma lalle baka san abin da kake baka san annabi ya ce inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ba kuma malami ya nuna mai cewa ai Allah baya karɓar sadaka sai da tsarkakakken abu baka mutum bai zuwa kudin da ya sato kudin da ya samu na haramu ya ce su zai ciyarwa kudin haramun ka ciyar da su inna allaha tayyibun allah tsarkakke ne la yaqbalu illa tayyiban baya karba su tsarkakke doka nera 10 kare ka ta sadaka ta halal kai sadaka da ita ya fika je ka saci kudi doku kudin haramun kai bashi da ruwa ka ciyo bashin banki da ruwa ka zo ka cire ka ce ka ba da sadaka ciki gawa ka tsaya ga halal domin Allah tsarkake ne baya karba sai abu mai tsarki haka duk abin da aka haranta ci shi ma ba a sadakar shi kamar kace zaka yi sadakar giya kace fi sabilillah kai don Allah zaka yi amma giya ce zaka bai ba a yi zaka yi sadakar da nama mushi zaka yi sadakar da nama alade ba a yi saboda me duk in ka ga mutum ba a wayannan sai ce wai saboda me suka ce saboda hadisi da yazo cikin arba'una hadisi kusan muna yi da masu farawa ne maka yazo cikin arba'una hadisi hadisi na 10 daga Abu Huraira Allah ya kara mai yadda ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tsarkake ne baya karba sai tsarkake da ka haɗa ci wannan jumla shikenan duk wani abu da kaga an dauko wannan ba na halal ba za a aiki da shi sai ka wannan hujja ci ai ba a kusanci da Allah da abin haramun kai yanzu kana son wayannan kuɗin da ka kawo sadaka ne ka gina masallaci ne ka gina ko kuɗin haramun ne ai ba a yi saboda inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tsarkake ne baya karba sai tsarkake don haka wannan hadisi yana da matukar muhimmanci ka haɗa ci wannan gabar zaka kai kuma kai ne kake so kai wani abu na haramun kusanci da Allah da shi sai ka tuna inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban sai Allah ya ce wa inna Allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalina Allah ya umuci mu'minai da abin da ya umuci manzanni wato su ma manzanni umutar su akai cakai kuyi cakai ku bari su bari zaka manzanni bayin Allah ne su ma idan Allah yake umutar mu'minina umutar manzanni sai annabi sai ce Allah ya umuci mu'minai da abin da ya umuci manzanni wanda manzanni da mu'minai do a umuce su ci daga kyawawan abu cikin su ka wanda ya ci haramun ko abin da aka haramta fa qala ta'ala sai Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu saliha ya ku manzanni ku ci daga kyawawan abubuwa ku yi aikin kwarai wannan haka yake in ka ci kai aiki ba a ci a kwanta babu kyawu a likitanci ma a lafiyar ka babu kyawu gaina yazo cikin qur'ani kasan qur'ani ya kunshi komai kulu min at-tayyibati na gaba wa amalu da an ci aiki ake in an ci ba a kwantawa don haka da an ci abinci sai ka yi zuwa aiki shine Allah ya ce manzanni ya ayyuhar rusul ya ku manzannu kulu min at-tayyibati ku ci daga kyawawan abubuwa wa amalu salihan sannan ku yi aiki na gari ku kalla ta'ala Allah ya ce mu'minin su ma ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku ne kai imani kuma ku ci daga kyawawan abubuwan da muka azurta ku don haka tayyib kyawawa dadada don haka wannan ayoyin suna cikin ayoyin da ke nuna halascin cin abu mai dadi ba haramun bane komai dadin abinci yin halas ne in abincin da yafi kowanne farfesu harshen dan shila ya in su aka yi maka ka ci in dai halas ne a ce aka mutsu tsayi harshen su kawai za ɗebewa a yi maka fefe su ko wani tsuntsu harshe ne kawai sauran kawai a basu a kai baka can tunda harshe ya fi komai dadi cikin komai to ko shi inda kuɗin halas ne shikenan halas ne ka ci amma komi ko dan wake ka ci da kuɗin haramun to suna ne kaje sanan lahira sai ka koka ma Allah don haka wannan ayoyin suna cikin abin da ke nuna halas ne ka ci komai dadin abinci in dai halas ne in dai halas ne kudin halas ne wahalar ka ne zufan ka ne komai da abinci yana halatta ka ci sai kuma zakar rajula sai annabi ya ambaci wani mutum yutilu safara wannan mutumin da annabi zai ambata ya cika duk sharuɗa a karbi addu'a ce matsala ta ɗaya yana cin haramu shi ka da a sha addu'a na farko yutilu safara yayi doguwar tafiya sababi ce dake sa a sha addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisi ingantacce yana cikin sunan Abi Dawud da Musa Imam Ahmad cewa addu'a uku karbabbu ne addu'a uku cikin su da addu'an matafiye baka in tafiya ta kama ka daga Sokoto zuwa Kano daga Kano zuwa Maiduguri daga Sokoto zuwa Abuja daga Kano zuwa Lagos cikin wahalar tafiya zuwa Dubai zuwa Makka zuwa UK in ka daga hannu kai addu'a Allah yana karba da matafiye kake ana karba addu'ar matafiye amma don haka shi wannan mutumin kun ga yana shari'i na farko na karbi addu'a ce ya cika shari'i saboda me yutilu safara yayi doguwar tafiya na biyu ash'asa akbara ash'asa mai gizo ga kai watan kai ne ya dunkule saboda ya dade shi bai samu mashaci ba ina hanya ina ta tafiya bai tsaya mu samu inda ya wanka ba akbara yayi kura matafiya na da babu inda tsaya su yi wanka yana tana tafiya a hanya kasa tafiya sati biyu sati uku wata ɗaya wata biyu wata uku ba magana ya tsaya yayi wanka yake ba don haka wannan ma siffa ce ta shi addu'a mutum da yake cikin damuwa, yake cikin matsuwa, yake cikin talauci, ana ansa addu'ar shi. Don shi Annabi zai na addu'ar roƙon ruwa yake fita irin wannan ash'asa akbara, yake fita irin ta mai kaskasci ga Allah, wanda yake kaskantanta kai ne ga Allah, wanda yake cikin wata shiga wanda yake ba ta kwarai ba. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake ansa addu'a irin wannan sifofi. Don shi Annabi ya ce rubba ash'asa akbara madfu'un ala al-abwab law aqsama ala Allah la abarahu. Cikin mutane akwai wani mai gizo ga kai, mai kura ga kafafu. Wannan dai sifofin da Annabi ya faɗi, yace madfu'un ala al-abwab, in yaje kofa ɗin guje shi akai waliya ta ce Allah ne kake wannan kofar gidanmu. Ai yace in ya rance ma Allah, Allah zai mai mai, in yace na rance da Allah kai zaka shugaban kasa 2023, to Allah cewa zai kai ga ya rance da kawai a baka juye da za a yi sai a buga kawai kaga ka zan shugaban kasa. In ya rance da Allah kai zaka gwamnan garin ku, baka sani ba, kana can kasa wasu mallamai ana ta karatu ga wani nan. Shi in ya rance da Allah sai an yi abu, to Allah cewa kai tunda ya rance gaskiya, Allah sai ce tunda ya rance ba za a saba mai ba, kawai a je a yi. To haka siffa ce ta an sa addu'a. Ga Annabi ya gaya mana mai irin wannan, akwai irin wannan wanda in ya rance da Allah, Allah yana tabbatar da rantsuwa ce. Don haka ya cika shari'i na biyu, yana cikin siffa wadda ake an sa addu'a irinsu. Ya muddu ya raihi ila sama'i, siffa ta gaba kuma ya ɗaga hannuwa ne sama. Cikin ladubban addu'a ya ɗaga hannu zuwa sama. A nan ya kamata mu yi bayanin ɗaga hannu. Ɗaga hannu cikin addu'a ya kasu kashi uku. Ba addu'a haka ce a yi salati a yi addu'a sai mu ce haka. Ba haka, bai wannan haka bai cikin addu'a, ko yayi haka duk baya ciki. Daga hannu wajen addu'a guda uku ɗai ne. Na farko haka, kai kamar zaka sha nono, kai da kake riƙa ƙwarya in zaka sha nono, zaka fuskarka hannuwanka su zan kamar sun kare fuskarka, haka ka daga addu'a. Kamar dai ƙwaryan nono ce ka ɗoka zaka sha, haka ake addu'a na ɗai kenan. Na biyu da yatsa, wannan kuma bisa mimbari, in liman na da bisa mimbari yana addu'a, Allah ya taimaki musulmi, Allah kai kaza, ba a haka, ba a daga hannu haka. Abinda ake shine daga farci kawai ake, liman shi ma farci yake dagawa. Wannan ita ce addu'a da ake bisa mimbari. Amma bisa mimbari liman yana addu'a, Allah ya bamu ruwa, Allah ya bamu kaza, in yayi Allah ya bamu ruwa, ruwan sama su wannan daga hannu. Amma in ba addu'ar ruwan sama yake ba, duk addu'a da yake yana cewa Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya, wannan kashi-kashin da ake Allah ya muna maganin su, Allah ka karbi tubanmu, Allah kai kaza kaza, in zaka daga sai kai haka, liman aka san shi ka dagawa haka da farci. Addu'a ta uku shine a daga hannaye sama sosai, yana cikin masifa, yana cikin tsanani, ana dagawa sama. Har wasu ita ce suke cewa addu'a bayan hannu, babu addu'a bayan ba ta hannu, an yi haka. Annabi yana dagawa sama sosai haka har a ga farin mahmuccin shi. Wannan shine daga hannu guda uku da ya zo cikin addu'a. Dagawa wannan normal addu'a ce da kullum wanda ake daga kamar kana shan ruwa a ƙwarya haka, kamar ka riƙe hannuwanka guda biyu ka haɗe suka daga. Na biyu kuma daga yatsa. Na uku kuma wannan kuma bisa mimbari ake yi ne. Na uku kuma daga hannaye sama ƙwarai. Don haka daga hannu yana cikin alamu a sabubin da ke sa a shi addu'a. Annabi sai ya ce inna Allaha hayyun karimun, lalle Allah mai yawan jin kunya ne, Allah mai karanci ne. Yana jin kunyar bawa ya daga hannuwa ne ya roƙe shi, fa ya rudduhu ma sifra, Allah ya mishe su babu komai. Akwai mutane da ke shiga cikin damuwa, cikin abin da sa malamai suka ce bara haramun ne. Akwai wani mutum da in ka roƙe shi in bai baka ba, ka tozarta shi zai ji kunyar bai baka ba, to don me za ka tozarta ɗan uwanka? To shi Allah in ka roƙe shi ya ci wannan mutumin karanci. Allah ya ce in ka daga hannuwanka guda biyu zuwa sama ka roƙe shi, to bai Allah yana jin kunyar waɗannan hannuwan su dawo, bai an sa maka addu'arka ba. Zaka ya cika wannan sharaɗin. Shara'i na gaba, ya rabbi ya rabbi, ina kiran Allah shi kadai, ya rabbi ya rabbi ya ubangiji na. Mafi yawan addu'a ta zo cikin Qur'ani, addu'a annabawa don rabbana 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 innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta, rabbana rabbana. Da suka zo cikin Qur'ani sun fi yin addu'a da rabbana ya fi yin addu'a da Allahumma. Shi ma wannan yayi ikhlasi wajen addu'a, yayi tauhidi, Allah ɗaya ya roƙa. Amma yana da matsala ɗaya da ta za ta hana duk wannan sharuɗin da ya cika za a roshe su. Saboda me? Wa mat'amuhu haramun, abincin haramun ya ci. Ko da yake wannan addu'a kuɗin riba ne, bashi da ruwa ne yake cin kuɗin su. Ko da yake wannan addu'an sata kuɗin gwamnati ya yi, da su ne aka yi mai cefa ne gida, aka yi mai abinci. Ko da yake wannan addu'ar yankan aljihu ya yi. Ko da yake wannan addu'ar giya ce ya shawo. Ko da yake wannan addu'ar mushe ne ya ci, ko nama alade, wata abin da ya ci haramun ne. Wa mashrabuhu haram, abin da ya sha haramun ne, da kuɗin haramun ne, kuɗin sata ne. Aka sai waɗannan juice din da aka ara da waɗannan ruwan, وملبسه حرام تكون دي شوين دي كنا حرام ني كدن حرام ني aka satu kudin jama'a ko aka yi riba ko aka yankan aljihu aka sai tufafin ko alhariri ne wanda aka haranta man maza su sa wa gudbiya bil haram kuma an ci yadda shi da haramun sai da ce fa anna yustajabu lahu taya za ayi an samu wannan don shi sa'ad bin abi bakar sai ce ma annabi ina son in zan mai ansa wanda ke ansa addu'a sai ce a din matsa maka yustajab da'awatuka ka gyara abincinka ka gyara abincinka ya koma halal sai an sha addu'a ka da kai Allah sai Allah ya karba idan kana cin halal muslimi ya ruwaito shi wannan hadisi yana nuna muhimmancin cin halal da kuma munin cin haramun da wajabcin a guje ma haramun sai ka zamu ji hadisi na gaba al-hadithul hadi ashar imam an-nawawi yace hadisi na 11 cikin wannan littafin mai albarka don haka tunda hadisi 40 ne zamu karanta muka ce 40 hadisi mun yi ɗaya bisa hudu tunda 50 ne zamu karanta mun yi ɗaya bisa biyar an abi muhammad tunzu wani sahabi zai kawo da sabo tunda kuka ji ya fara kunya an abi muhammad an kafo daga abi muhammad an abi muhammadin al-hasan ibn ali ibn abi talib ha hadisin manya ne duk sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manya ne an karbo daga abi muhammad sunan shi hasan bin ali bin abi talib sibti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jikan annabi sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi kuma dallelin annabi sallallahu alaihi wasallam doka hasan bin ali bin abi talib mi suna mi kunya tai abi abu muhammad doka shi ma na mi kunya da abu muhammad hasan bin ali bin abi talib sibti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jikan annabi sallallahu alaihi wasallam don shi nake babba tunne ana magana gidan annabi ne wa raihanatihi kuma ne fadi sabon manzo Allah manya ne kuma dallelin annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhuma Allah ya yadda da Hassan da Ali to amma yanzu guda budu hudu aka fadi nan ku tsaya ku jiya dama na ce muka na ce radiyallahu anhuma wanda aka bai an ce an abi muhammad daga baban muhammad ga an bace muhammad dan dan Hassan sai aka ce Hassan na biyu kenan bin Ali dan dan Ali na uku na hudu bin abi talib dan abi talib mutum hudu amma mutum biyu ya sahabbai cikin su hasan jikan manzo Allah sahabi ne baban shi ali bin abi talib sahabi ne amma kakan shi abu talib ba musulmi bane bai musulunta ba to shi kuma dan kan shi fa muhammad na an kafa fadi na farko shi kuma muhammad ba sahabi bane shi musulmi ne amma ba sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cewa radiyallahu anhu abinda ake cewa sahabbai ake cewa radiyallahu anhu eh an fada ma wanda ba sahabi ba radiyallahu anhu babu matsala amma dai abinda aka sani sahabbai aka ce marafi radiyallahu anhu qala sai ce hafizu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana cikin abinda na haura ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar duk abinda yake maka kokonto abinda yake maka shakka zuwa ga wanda babu kokonto babu shakka duk abinda wannan shakka ce ka kai to ka bar shi ka koma ga wanda ba shakka rawahu tirmidhi wan nasa'i wa qala tirmidhi hadithun hasanun sahih bai inda in kuma bayani hadisin ana bi muhammad muka ce wannan shekci ma alkunya ko baban muhammad mi sunan shi alhasan bin ali bin abi talib hasan dan dan ali dan dan abi talib sibti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jikan annabi sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi kuma dallelin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hasan shine dallelin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana da jikoki guda biyu sanannu wanda suka fi shahara hasan da husaini cikin su hasan shi abbabba kuma shi a dallelin annabi sallallahu alaihi wasallam adin mamaki yau akwai wasu wanda husaini suka dauka husaini babba ne husaini jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne annabi sai ya ce da hasan da husaini sune shugaban matasan aljanna amma hasan ya fi husaini falala hasan dinnan su wasu dake ya husaini a kashe za su je su husaini to amma hasan ya fi husaini don shi imamu nawawi da ya kawo domin na bambancin sai ce hasan domin kakka ce husaini sai ce raihanati dallelin annabi sallallahu alaihi wasallam ya muka gane Hassan ya fi Husaini ta hanyoyi guda biyu na farko duk hadisin da ya zo da falala Husaini yana magana falala Hassan ba samu hadisi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa Husaini addu'a shi dai sai dai ya hade su ya ce al-Hasan wal-Husaini sayyida shababi ahli al-janna Hassan da Husaini shugaban samariyar aljanna ne kaga su biyu aka faɗi nan duka ji an faɗi halal Husaini ce da Hassan to amma shi Hassan akwai wasu hadisi daban da suka faɗi falala ce wanda ba faɗi na Hassan ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace innabni hadha sayyid wannan dan nawa annabi da yana kiran su yaya ne yace wannan yaron dan nawa shugaba ne kuma ina fata Allah yayi sulhu da shi tsakanin runduna biyu ta mu'minai da za su yi fada kuma haka akai da runduna Ali bin Abi Talib Allah ya kara mai yadda da Muawiya bin Abi Sufyan Allah ya kara musu yadda da shi baban shi da wannan runduna suka yi fada sai Husaini ya kasan ya kasance shi yayi musu sulhu haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je kawai inda Hassan ziyara ya tabbata cikin sahih Bukhari wata Annabi sallallahu alaihi wasallam kai kama hanya sayyidina Abu Hurairah ya bi shi har yaje gidan Fatima Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gidan Fatima sai ce asammata laka ina ne yanin bakin nan wanda da yake magana ba yana nan wasakka ka da jika Annabi yana tambaya Hasan fa hadisathu shay'an tana da Fatima ta tsantsai da Hasan bai so gin fitowa wato za a yi wanka a gyara shi a sa mai turiga kakani ya zo sai ya fito yana dariya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya doka yana wasa da shi Annabi yakan je ziyara Hasan Annabi in ya ga Hasan ga hanya yakan bi shi da gudu Annabi yana jama'a su dinga bauɗiya har Annabi ya kama shi lokacin ne yake mai addu'a yace inna bi hadha sayyid lalli wannan dan nawa shugabani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so Hasan sosai yana mai addu'a irin wanda ba a ruwaice yawa Husaini ba wannan yana cewa ya fi Hasan Husaini kuma duk wanda ya karatu islamiyya tun da farko kuma kan ta zaure za a karanta mai wannan hadisin sai a ce Hasan dan Ali na Abi Talib jika Annabi kuma dan lelin Annabi kaga wannan ta gehen hadisai kenan ta gehen aikin su ma a rayuwa ma abubuwan da suka yi dukkanin su manya ne dukkanin su abin koyi ne amma in ka ji rayuwar su zaka ji cewa rayuwar Hasan ta fi abin koyi ta fi abin sha'awa me yasa lokacin da Ali bin Abi Talib yana faɗa da Muawiya Hasan dan danshi wannan Hasan din shike ce mai baba na bai kamata ka shiga ko da kai adda gaskiya amma ana kashe musulmai saboda kai ni an mulki ka so ka bisa mulkin nan mana sai na Ali bin Abi Talib bai karbi shawarar Hasan ba dan dan shi shi ga ganin ya baba na kai kokai saboda mulki zaka zo ana kashe mutane ko kai adda gaskiya ka jaye ka ce baka so tunda duniya ce mulki ne sai wani ya doka ya ta kashe musulmi da baban shi aka kashe baban shi Ali bin Abi Talib din bai karbi shawarar shi ba aka kashe sai aka sa Hasan matsayi ne ana sa Hasan sai ya ce to yanzu ku masu jayayya da mu kuke so ku zo mu yi sulhu in dai za a bayyana yaki to ni zan sauka bisa wannan mukamin ji irin hali na kwarai hali na ceki sai aka yarjejeniya sai ya ce shi ya sauka in dai mukamin ne shi ba zai zauna bisa wata shida yayi ya ce mukamin ne na sauka a kaina ba za a kashe musulmi ba to bayan ya sauka sai Husaini dan kane ne sai mutane suka same shi suka ce wallahi kakka yadda mulkin gidan ku ne tunda shi ya ce bai so kaje za mu bi ka aje a yaki ka karbo to wajen yakin a karbi mulkin aka kashe Husaini Allah ya kara mai yadda Husaini ya fi nesa ba kusa ba wanda suka kashe shi fallafi su daraja amma kuma bai kai daraja Hasan ba shi Hasan da yace ni bai da aka kashe musulmi ba indai mulki ne na sauka shi kuma Husaini ya iza shi ya je ne wajen neman mulkin a can wajen neman mulki aka kashe shi Allah ya kara mai yadda tunda shi ya fi cincinta da mulkin bisa ga wanda suka kashe shi yana neman mulkin da su zaka ta kowane gefe Hasan ya fi Husaini amma sai kaga mutane idiyo ya rufe da ido ya Husaini ake ta fifitawa Allah ya sa mu gane yace hadithu ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kiyaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da ma yuribuka ka bar duk abin da yake maka kokonto ila ma la yuribuka zuwa ga abin da bai maka kokonto don ka in kana kokonton abu ka bar shi ka je wanda bai kokonto to yanzu zan ba ku misalai kila wayanda tunda mun ci karatu ne na masu farawa kila wayanda za su kokai su kwance muku kai ba za su kwance muku kai ba idan mutum yayi alwala sai ya zo sallah sai ya ce zai sallah sai ce alwala ta kare ko bata kare ba kila mafi yawa abinda kuka sani tunda yayi shakka yaje yayi alwala amma yadda gaskiyar lamarin yake shi kina da alwala saboda annabi ya ce da amma yari muka ila ma la yari duka ba abinda kake shakka zuwa abinda kake shakka to me yake shakka abinda yake shakka alwala ta kare abinda yake da tabbas azuna yayi alwala da zan azhar tabbas na san nayi to wannan shine ban shakkar nayi alwala to abinda nake shakka bayan nayi ri'i shi nayi fitsari yanzu shi yake shakka sai mu ce to ka bar abin da kake shakka ka kama wanda baka shakka shine kayi alwala to mutun da ya dazu ya tabbata yayi fitsari ko ya tabbata yayi bayan gari ya tabbata yayi rihi iska ta mai alwala ta kai sai zo da sallah sai ka tunani nayi alwala ko ban yi alwala ba sai mu ce baka yi alwala ba saboda kana da tabbas din cewa alwalar ka ta kare dazu yanzu abin da kake shakka kai ko baka yi ba sai mu ce da amma ya rubuka bai abin da kake kokonto na kai alwala ila ma la yi muke zuwa wanda baka kokonto shine alwalar ka ta kare ga dukkan komai in kana shakka abu kai ko baka yi ba to sai ka ce wanda kake da tabbacin wai ni azumi biyan ni yanzu ko shidda na sittu shawwal sai mu ce abin da kake da tabbas biyar kai na shidda shi kake kokonto ni tabbacin shi ko mayin wani shine da amma ya rubuka ila ma la yi rubuka yan kawo nama guda biyu aka aje aka ce ɗaya nama akuya ne ɗaya naman alade ne baka san kowanne ba sai ake dukka ba su saboda yanzu kana kowanne ka ci kana shakkar cewa shine annan alade ko ba shi ba ne za a ce duk sun haranta aka kawo kohin juice guda biyu aka aje ma aka ce ɗaya juice ɗin lemu ne ko juice ɗin gwaiba ne ɗaya kuma na giya ne sai dukka ba su domin kowanne baka san kowanne ba baka iya bambancewa domin kowanne ka sha kana tsammanin shi ne haka duk abin da kake shakka shi zaka ajewa ka yi amfani da wanda baka shakka don haka mu koma wancan kaida kan yi wata muku misali in ka zo zaka sallar azhar la'asar ta yi suka ce shi nayi azhar ko ban yi azhar ba sai mu ce baka yi ba kana da tabbas din cewa kai asuba daga asuba sai azhar in shakkun kai kai azhar ko baka yi ba to baka yi ba kai alwalla ka zo sha alwalla ka ta kare ko bata kare ba sai mu ce kana tabbas din alwalla shakkar da kake ta kare ko bata kare ba don haka alwallarka bata kare ba ka tabbata ka shiga toilet dazu to kai alwalla ko baka yi alwalla ba sai mu ce kana tabbas din ka shiga toilet alwalla kuma kana kokonto sai ka bar kokonto zaka wannan hadisin ya koya mana duk abin da kake kokonto ka bar shi kai wanda baka kokonto ina fata mun fahimci hadisin kuma anan zamu dakata yau saboda lokaci ya kamata kila mu ansa tambayoyi amma sai karatu na gaba ko akwai su da bani dai ciao ga tambayoyi wani tambaya yake ce assalamu alaikum malam don Allah idan mutum zai yi addu'a da me ya kamata ya fara da me kuma ya kamata ya kare wani zai addu'a ya kamata ya fara yabon Allah ya yabi Allah sannan ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan ya fara addu'a nan wajen mu an saba da ce sallu ala nabi karim sai a fara salati ba laifi bane amma dai abin da yafi shine a fara yabon Allah baka ganin in ka zo tahiyya tahiyya ta kunshi wannan sai ka ce at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy sai ka gama yabon Allah sannan sai ka zo kai salatin annabi sannan sai ka yi addu'a Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa min adhabil qabr sannan kai ka nemi addu'o kai tsayido inna abuwa sannan kuma kai addu'a wanda kake so don haka kamata ya mutum ya fara yabon Allah in yabi Allah ya wa annabi salati sannan sai ya yi addu'a shikenan kawai eh to shikenan tambaya dai zamu ansa saboda lokaci amma insha Allah a shiruwa daga ba mu bada dama mu ansa sauran tambayoyi ka amanta wannan karatu ne na masu farawa sai mu haɗu a wata halka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.